Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar Cross River dake yankin Niger Delta. Ziyarar ta yi daya, shugaban ya samu tarbo na musamman filin jirgin saman kasa da kasa na garin Calabar daga gwamnatin jihar Professor Ben Ayade. Shugaban ya je jihar ta Cross River ne domin kaddamar da wasu ayyuka na musamman guda biyu: bude asibitin sojan ruwa mai suna City Hospital da kuma bude wani katafaren kamfanin renon iri da sarrafa shinkafa. Bisa ga dukkan alamu dai, ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari ta ja hankalin yan jihar ta Cross River, kuma ga abin da suke cewa:
"The very welcome program."
Wannan yana cewa ne, "Sunana Sunday Usani." Wannan abin farin ciki ne karo na biyu kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zo jihar mu ta Cross River, ya kawo muna ci gaba na musamman kaddamar da asibitin sojan ruwa. Gaskiya mun ji dadi sosai.
"My name is Etin Basi. This is a very great achievement for the people of Cross River entirely. The president..."
Wannan yana cewa ne, "Sunana Basi." Wannan babban nasara ce, cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo mana ziyara a jihar mu ta Cross River domin kaddamar da aikin noman shinkafa. Haka kuma shugaban kasa da gaske yake yana son mutanen jihar Cross River.
"This shows that the president is very very..."
Bangaren gwamnatin jihar na tuntubi mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar ta Cross River kan baki, barista Musa Mai Goro.
"Wato ne ka ta fara aiki da shi gwamnatin jihar Cross River ya aiwatar domin neman shinkafa da iri na shinkafa, ya kaddamar da wannan aiki na biyu, wato shine wani babban asibiti wanda hukumar sojoji na ruwa, wato Navy, suka gina a nan birnin Calabar."
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a cikin jawabinsa a yayin ziyarar ya ce:
"Mr. Governor, there's other investments in agriculture such as ongoing construction of an ultra modern rice mill."
Yana cewa ne, gwamnatin jihar Cross River Professor Ben Ayade da kuma haɗin gwiwar masu saka jari da harkokin noma a jihar Cross River kaddamar da kamfanin shinkafa na zamani da aka yi a garin na Ogoja. A bayyane take cewar jihar Cross River ta kama hanya ta rage dogaro kacokan kan kasan da take samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya.
"That other states that are yet to fully take advantage of the zero oil economic roadmap of the federal government."
Shugaba Buhari ya gode ma gwamnatin jihar ta Cross River karkashin jagorancin gwamnatin jihar Ben Ayade kan fiddo da wannan jan aiki. Haka kuma shugaba Buhari ya yi kira ga jihohin Najeriya da su mai da hankali kan harkokin tattalin arziki irin su noma da makamantansu, don su daina ci gaba da dogaro ga man fetur. Professor Umar Aliyu na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto masani ne kan harkokin gona, kuma ya mana fashin baki dangane da wannan ziyara.
"To hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine a yanzu ƴan kudancin a wannan kasar sun fara gano amfanin da yake cikin wannan noma, kuma sun gano cewa da suna ganin suna shinkaho da man fetur da suke da shi a wurin su. To amma su ma sun gane cewa noman nan shi ma wani abu ne na dogara wanda yake dole sai sun tashi tsaye, kada ya zan yawa a arewacin Najeriya su shiga gaban su."
Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.